Alamar rashin tsaron da ya a Najeriya sai kara tazara yake yi, inda wasu ƴan banga ko ku ince ƴan sakai suka kashe wani dattijo a karamar hukumar san, kuma suka yi kokarin garkuwa da ɗansa. Nan take Allah ya ba mu dan nasara, ya kofece daga hannunsu, amma dai an yi ba ta kashi tsakanin su da al'umman gari. Hakan ta sanya rundunar ƴan sandan jihar Adamawa suka kai samami a wannan karamar hukuma, suka koyi nasarar kama wasu daga cikin su.
A koyi nasarar zantawa da ɗaya daga cikin su wanda ya shaida mun sunansa kamar haka:
Abdurrahman Alhaji Yaku.
So Abdurrahman Alhaji Yaku, me kai aka kawo ka nan?
Abinda ya ka ka kawo ne nan, an tuhume mu kidnapping. Mu biyar da aka je aka shiga.
Aka shiga ina?
Aka shiga gida, aka dauki yaro. Yayin shi ya hito sai aka yi harbi. Bindiga bata kama shi ba.
Bata kama wan ba?
Bata kama yayan ba ba. Sai muka ga mutane kamar suna hitowa.
Misalin ƙarfe nawa kuka?
Zai kai misalin ƙarfe 11, 12 ta kusa. Yawwa, da suka yi aka muka ga mutane suna hitowa. Muna ba sai dattijon gidan he ya fita. Sai aka harbi, to inda aka harbin nan shine aka same shi, ba mu sama mai aka ce an harbi tsohon gida. Daga yan aka saki yaro ku uce ya koma gida.
Duba da cewar rundunar ƴan sandan jihar Adamawa su suka yi nasarar cece waɗannan masu garkuwa da mutanen, hakan ta sanya na tuntuɓi jami'in hulɗa da jama'a na rundunar ƴan sandan jihar, wato DSP Suleiman Yaya Guroje, wanda ya tabbatar min da cewar
to a zahirin gaskiya dai akwai a reporting da rundunar ƴan sanda na jihar Adamawa muka samu game da wasu mutane biyar suka je gidan wani mai suna Karimu domin su yi kidnapping ɗansa ƙaramin yaro. Sakamakon haka suka harbi shi tsohon, suka kashe shi, sannan kuma suka gudu.
To ko ta yaya za a yi a kawo ƙarshen matsalar tsaro da ya dabaibaye ƙasar Najeriya? Tambayar kenan da na yi wa Alhaji Bashir Babayola, wanda ya kasance tsohon soja kuma shugaban ƙungiyar tsoffin sojoji na arewacin Najeriya, wanda ya shaida min cewar kamata ya yi al'umma su haɗa kai da jami'an tsaro domin ganin a kawo ƙarshen wannan matsalar.
Rashin tsaro a gaskiya shine kan cewa bar son zuciya, kuma gaskiya ku haɗa kai da jami'an tsaro. Duk in ka duba kan cewa ai jami'an tsaro mun ka kwaikata da su ba boye bane a bakin hanya, inda kan cewa za a gama jami'an tsaro suna binciken wasu abubuwa, sai kan cewa su ma sun fara wani hali na corruption, na wani kan cewa sai an ba su wani abu kwarama. Duk wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da muke yake faruwa, kuma mutane mu ne suka kwaikata da su. Mutum ya kan cewa ma ya tsaya a yi gaskiya shi me ya mota ga gari gari ka saka shi kenan, amma duk ba ba ta lokaci, ba ya rubata lokaci ya bada wani abu samu ya bashi ya wuce.
Al'amarin masu garkuwa da mutanen da ƴan fashin daji ya addabi ƙasar Najeriya, wadda a jihar Adamawa ma tana ɗaya daga cikin jihohin da suke fuskantar wannan matsalar. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Yola a Najeriya.